Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan binciken da kwamitin majalisar dokokin Amurka ke yi kan tarzumar da ta barke a gidan majalisa a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. A lokacin da ake shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar zaben da ya samu a shekarar 2020, lamarin da ake zargin tsohon shugaba Donald Trump da laifi, koda yake ya sha musanta wannan batu. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. A ranar Litinin din da ta gabata ne aka ci gaba da gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a ginin Majalisar Dokokin Amurka, yayin da masu bincike a majalisar suka zargi tsohon shugaban kasar Donald Trump da yayata zargin tafka magudi a zaben na 2020, duk da gargadin da manyan mashawartansa suka yi masa. Wannan shine zaman jin bahasi na 7 da majalisar ke gudanarwa, wanda ke zargin Trump da yunkurin ganin an sauya sakamakon zaben na 2020. Benny Thompson dan majalisar wakilai ne daga jam'iyyar Democrat.
He betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters.
Yace yayi butulci ga amanar da Amurkawa suka bashi. Yayi buris da ra'ayin masu zabe. Yayi wa magoya bayansa ƙarya. Yayi yunkurin ci gaba da zama a ofis duk da cewa masu kada kuri'a sun ki zaben shi, kuma kotunan ƙasar nan sun tabbatar da zaben da jama'a suka yi. To, masu bincike sun ce a daren ranar zaben na 2020 shugaban ya nace sai ya ayyana cewa shi ya lashe wannan zabe. Trump kenan a wancan lokaci yake cewa wannan magudi aka tafka akan Amurkawa, mun ɗauki hanyar lashe zabe. A hakikanin gaskiya mu muka lashe wannan zaben. Trump yayi waɗannan kalamai ne duk da gargadin da masu bashi shawara a gangamin yakin neman zabensa suka yi masa. Bill Stephen shine tsohon manajan gangamin yakin neman zaben na Trump.
It was far too early to be making any calls like that.
Yace yayi wuri a lokacin a ce an fara wannan ikirari da samun nasara, saboda ana kan ganin kidaye kuri'u ne. Kuma za a kwashe kwanaki masu zuwa ana kidayar a lokacin, saboda haka ya yi wuri a ce an fara ikirarin samun nasara. To, sai dai mutum ɗaya ne ya goyi bayan ikirarin da Trump ya riƙa yi na lashe zaben, wato lauyan Trump kuma tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda shaidu suka ce a wannan dare da Trump ya riƙa waɗannan kalamai, shi Giuliani a bige yake. Jason Miller tsohon mai ba da shawara ne a tawagar yaƙin neman zaben na Trump.
Mayor Giuliani was saying, "We want it. They're stealing it from us."
Yace a lokacin magajin gari Rudy Giuliani ya ce mu muka lashe zaben. Suna so su sace mana kuri'u. Daga ina suka samu waɗannan kuri'u? Ya kamata mu je mu ce mu ne muka lashe zaben. A lokacin da yake waɗannan kalamai, duk wanda ya nuna bai amince da abin da ya faɗa ba, ana mai kallon shi da goma. To, tsohon Attorney General Bill Barr ya bada shaidar cewa har makonnin da suka biyo bayan daren ranar zaɓe, Trump ya ci gaba da ikirarin cewa an tafka magudi, zargin da ba haka bane, duk da cewa a bayyane ya faɗi zaɓe. Tsohon Attorney General ɗin kenan yake cewa gwiwoyina sun yi sanyi da na ji kalamansa. Na yi tunanin cewa idan har shi Trump ya amince cewa an yi magudi, lallai bai san asalin abin da ke faruwa ba. To, jami'an zaɓe daga muhimman jihohi uku da wani lauya da ya ƙware a harkokin zaɓe ɗan Republican, su ma sun ce yunkurin da tawagar yaƙin neman zaɓen Trump da ta je kotu kan cewa an yi magudi abu ne da babu hujja. Lauyan jam'iyyar ta Republican kenan Ben Ginsburg yake cewa gaskiyar magana ita ce gangamin yaƙin neman zaɓen na Trump ba shi da gaskiya. ‘Yan majalisar kwamitin da ke binciken wannan lamari a majalisar dokokin Amurkan sun ce tawagar yaƙin neman zaben Trump ta amfana da wannan ƙarerai da ya ta yaɗawa, domin an yi ta tara masa miliyoyin daloli da ƙungiyoyin da ke goyon bayan Trump suka riƙa amfana, a cewar ‘yan majalisa Zoe Lofgren ta jam’iyyar Democrat. Ta ce mun samu hujjar da ke nuna cewa tawagar yaƙin neman zaben Trump da wakilanta sun yaudari masu ba da tallafin kuɗi kan abin da za a yi da kuɗaɗen, saboda haka ba ƙarya kawai aka tafka ba, har da cuta, Ya kamata masu ba da tallafin kuɗi su san abin da za a yi da kuɗaɗensu. Kusan dai ɗaukacin 'yan Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka sun ayyana ayyukan kwamitin binciken tarzomar ta ranar 6 ga watan Janairun bara a matsayin haramtaccen lamari, suna kuma ci gaba da nuna goyon baya ga tsohon shugaba Trump. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan karo, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada ainihin rahoton da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.